السلام والأكبر الأكبر على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
A yau insha Allah ta'ala a wannan wata mai albarka kamar yadda muka yi bayani za mu fara karatun wannan littafi wanda sabon littafi ne mai suna Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir littafi ne na Imam Al-Zahabi Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya rayu shekara 663 zuwa 748. Yana daga cikin manya-manyan malamai na duniya wanda suka bawa musulunci gudunmawa da agaji. Babban littafin da ya shahara da shi akwai Siyar Alamin Nubala na Imam Az-Zahabi, malami ne daga cikin jika-jikan malaman musulunci na duniya gaba ɗaya, wanda musulunci gaba ɗaya na alfahari ne. Allah ya ji ƙan Imam Az-Zahabi ya yi wannan littafi mai suna Al-Kaba'ir. To me ake nufi da Al-Kaba'ir? Al-Kaba'ir ɗinnan jama'a jami'i ne na kabira. Idan an ce Al-Kabiratu ana nufin babban zunubi. Al-Kabira daga Al-Kabir, Al-Kabir babba. Al-Kabiratu zunubi babba. Kamar littafin yana kunshe ne da bayanai a kan manya-manyan laifuffuka da zunubi da bayin Allah suke aikatawa, wanda kuma ya zama wajibi ne mu guje shi mu kuma ƙaurace masa. Babban manufar saka wannan littafi shi ne tsakanin da Allah da yawan cikin wannan al'umma ta musulmi suna tarayya kuma suna musharata a cikin waɗannan laifuffuka, waɗannan zunubai da wannan mai littafi ya kawo, kuma yawancinsu halaka ne, halaka ce babba wanda duk zai wayi gari yana aikata wannan kazantattun ne. Ku shi yasa muka ga ba don komai ba, don Allah ya taimake mu mu kubuta, ko da Allah ya taimake ka kubuta da aikata wannan zunubai da za a lissafa, to ai ka samu babban rabo. Ita Kaba'ir shi ne dukkan abin da Allah ya hana a cikin Al-Qur'ani, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ko kuma maganganu suka zo nan malamai magabata na ƙwarai suka yi magana akan haramcin wannan abin. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin Al-Qur'ani, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, idan har kuka nisanci manya-manyan zunubai da aka hana ku, nukaffiru ankum sayyi'atikum, wato munanan zunubanku da laifuffukanku, wa nudkhilukum mudkhalan karima, kuma za mu shigar da ku mashiga wata take mai girma mai karamci. A cikin suratul Nisa a wata ayar ina kawo mana ayar da Allah ya magana akan Al-Kaba'ir ne a cikin Qur'ani. Allah ya faɗa yana cewa wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam, bayan Allah na ƙwarai su ne waɗanda suke gujewa manya-manyan zunubai da kuma alfasha. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, a wannan aya din wallazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha,